coach din Manchester United Louis van Gaal ya buƙaci 'yan wasansa da su yi amfani da Radamel Falcao wanda aka karbo aransa daga ƙungiyar Monaco. Falcao dan ƙasar Colombia ya yi fama da rashin lafiya tunda ya baro Monaco ya dawo Manchester United. Kuda yake ya jefa ƙwallaye a raga a wasanni biyu na Premier da suka buga. Captain din Manchester United Wayne Rooney ya taka rawar gani wajen tabbatar da ganin cewa Manchester United ta lashe wasanni 6 a cikin wasanni 7 da suka buga. Rooney ya jefa ƙwallaye 3 a raga kuma ya yi sanadiyar da aka jefa 3 a wasan da suka buga. Van Gaal ya ce Rooney ba abin yaddawa bane saboda yana iya buga wasa a kowane bangare a filin taka leda.